الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 5 ga watan Safar shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 8 ga watan 12 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau muna da tambaya daya dan uwa ke cewa menene hukuncin yin bawali a tsaye ko kuma mu ce menene hukuncin yin kutsarin tsaye a takeice shi yin bawali a tsaye halak ne abinda ke tabbatar mana da halaccin sa shine hadisin da ke cewa in taha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila subadati qaumi fa bala qa'ima yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa zuwa jibjin wasu jama'a manzon Allah sai yayi bawali a tsaye wanda wannan hadisi dalili ne tabbatacce wanda yake nuna halaccin yin bawali a tsaye musamman in mahallin ya kasance mahalli ne wanda yake na najasa domin kakan iya tsugunnawa amma idan ka tsugunna mi zai biyo baya shine tufafinka zai kwashi datti zai kwashi kazanta to dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya isa wannan jibji manzon Allah sai yayi bawali a tsaye dan haka akwai hadisin da Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa duk wanda ya ba ku labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na bawali a tsaye kar ku gaskata shi tace manzon Allah baya bawali sai a tsugunne malamai suka ce wannan hadisi Aisha ta ba da labari ne da iya abin da yake saninta an gane ko wannan hadisi wanda ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bawali a tsaye Aisha bata san da shi ba kuma da yayi bawalin a tsaye yana nuna halaccin yin bawali a tsaye haka hadisin da Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganni ina bawali a tsaye manzon Allah sai ya hane ni Umar yake cewa bayan haka ban koma yin bawali a tsaye wannan hadisi malamai suka ce akwai ta cewa a kansa kuma anan kasancewar shi karan kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bawali a tsaye don haka dai a takeice iya hukuncin da malamai suka yanke akan yin bawali a tsaye shine halacci ya halatta ko da ba wurin kazanta bane kana iya yin bawali a tsaye an gane ko amma abinda aka fuso wato shine mutun ya tsugunna amma idan ya kasance jama'arka sun jahilci irin wannan hukunci wanda su idan kai bawali a tsaye sukan iya kafirtar da kai ma dan saboda tsabar jahilci to anan abin da ya kamata ka nisanci haka dan shi yin bawalin a tsaye ba sunna bane ba fa kace manzo Allah yayi ni ma bare in yi a tsaye sunna ne a'a yayi ne a tsaye domin bayanin halacci an gane ko abin da yafi dacewa kenan mutun ya tsugunna amma in ka zo wurin kazanta abin da ya dace kai bawali a tsaye wato dan kada ka bata tufafinka don haka so da yawa zaka ji mutane suna cewa ai yin bawali a tsaye haramun ne, babu dalilin da ya haramta shi. An gane ko? Aisha ita labari ne take badawa dangane da abin da ta sani. Wannan kuma da yake ya faku gare ta, shi sahabin yake bada labarin cewa a gaban idansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bawali a tsaye. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama baban da ke bayani dangane da haramcin gurin mutuwa. Yau kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi babi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الورع وترك الشبهات. ما نعم الله يجي كنسا كي تشيوا وانم بابي ني واند كي بياني دنغني دا واتوشيني سنسني نهرم دبرن واتو دكان أبواندي كي شبها. Shi lafazin alwara akwai dan uwansa wanda galibi malamai suke haɗi su gu daya, shine alwara wa zuhudu, wanda in aka ce az-zuhud wato shine kyamar duniya, idan aka ce alwara shine wato tsantsanin haram. To dan haka su da yawa bambanta tsakanin alwara da az-zuhud, wato ke rikita ga wasu daga cikin jama'a su kasa bambanta tsakaninsu. Don haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyya Allah ya ji kansa da almajirinsa Ibn al-Qayyim kamar yadda ya biyo baya akan fadar malaminsa, idan aka ce az-zuhud ko kuma idan aka ce alwara'u, abinda ake nihi da alwara'u shine tarku ma yadurru fil akhirah, kaurace ma dukkan abin da zai iya cutar da kai a makomarka lahira. Mutum ya daina aikata duk abin da zai iya cutar da shi a gobe kiyama, wannan shine ake kira da alwara. Duk abin da ka tabbata zai janyo maka matsala a makomarka lahira, to barinsa, wannan shine tsantsani kenan game da haram. Shi kuma idan aka ce az-zuhud wato shine tarku ma la yanfa'u fil akhirah, barin duk abin da ba zai amfane ka a makomarka lahira, duk abin da ka bincika a mahanga ta shari'a ka tabbata ba shi da amfani a makomarka lahira, to ka kyamace shi ka kaurace masa, wannan shine ake kira da gudun duniya. To anan abin da muke tambaya da az-zahid da al-wari'u wa yake sama da wani? Wannan shi mai tsantsanin haram ne, wannan shi kuma mai kyamar duniya ne, wa ke saman wani a cikin su? Az-zahid mai gudun duniya ya fi wanda yake mai tsantsanin haram, saboda su abubuwa ne guda uku. Abu na farko akwai annafi, abinda a cikinsa akwai amfani. Na biyu shine abdar, abinda ke akwai cutarwa a cikinsa. Na uku shine ma la naf'a fihi wala dar, abinda ba amfani babu cutarwa a cikinsa. To idan muka ɗauki az-zahid ya kaurace ma abubuwa biyu kenan, ya da kufa akan aikata abu guda. Idan ka dauki az-zahid kenan ya kaurace ma duk wani abu wanda yake mai cutarwa a makoma lahira. Abu na biyu sannan kuma ya kaurace ma duk abin da ba shi da amfani a makoma lahira. An gane ku? Duk abin da ya san ba zai ci amfanin sa a gobe kiyama, to ba zai bata lokacinsa ba a kan shi. Amma idan ka dauki shi al-wari'u ya kaurace ma ya dukufa akan aikata abinda ke akwai tsantsar amfani a cikinsa, sannan kuma duk abinda ya tabbata ba amfani ba cutarwa, to wannan bai kaurace masa ba. Iya abinda ya kaurace ma abinda ke akwai cutarwa a makoma lahira akan su, shi kadai ya kaurace ma. Kenan don haka az-zahid shi ke saman al-wari'u. An gane ku? Saboda shi al-wari'u kawai iya abinda ya tabbata akwai amfani a cikinsa a makoma lahira, to shi ya sa gaba. Amma duk abinda ya san babu amfani a cikinsa a makoma lahira da abinda ya tabbata akwai cutarwa a cikinsa a makoma lahira, gaba ɗaya mina ya kaurace musu. To don haka kenan waɗannan martabobi ne wanda daraja ta mumini take ɗaukaka a kansa. Don haka za ka ji daga cikin tarihin magabata yanda malamai suke bayani dangane da sifofin magabatan ƙwarai sai kaji an ce wani mutum ne wanda yake mai tsantsanin haram mai gudun duniya kana war kana zahidan wari'an don haka sun wallafa da tattafai da dama waɗanda suke bayani akan tsantsanin haram da gudun duniya to don haka insha Allah ta'ala a cikin wannan babi zamu ga ayoyi na alqur'ani wanda malam ya shigo da su da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace wa tarki shubuhati dabarin dukkan wani abu wanda yake da shubuha in aka ce shubuha shine abin da ke akwai duhu a cikin sa wanda an kasa gane hakikanin sa abu ne ya bujuro maka sai ka kasa gane hukuncin sa ko kuma hakikanin sa shin halaka ne ko haram ne to wannan shine ake kira da shubuha ko abin da iliminka bai kai ba ka kasa gane shin wajibi ne ko mustahabi ne an gane ko to wannan shine kenan ake kira da wato shubha wanda ƙarin bayani zai zo akan haka insha Allah a hadisi na farko wanda yake cikin baba qala Allah ta'ala wa tahsabunahu hayyina wa huwa inda Allah azim wato malam Allah ya ji kansa ya ciro wannan aya wadda take cikin suratul nur wanda ayar wato cikon bayani ne akan kissa wadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kuru mana a cikin wannan sura kissar da take bayani game da wato kazafi da aka ma Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kasancewar wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan hanyar dawowarsa daga a cikin wani yaki daga cikin yaƙe-yaƙen sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya yada zango a wani dawa Aisha Allah ikarra mata yadda a lokacin nan tana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan bulaguro wanda karmu manta bayani ya gabata tsabar adalci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai yi bulaguro manzon Allah yana yin ƙuri'a tsakanin matansa wadda sunanta ya fito da ita za a tafi to a wannan lokaci an yada zango a ƙarshen dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tattara jama'a aka tashi za a yi gaba to Aisha ashe ta fita daga cikin darbukarta ma'ana dan ɗakin da ake turawa akan raƙumi domin mace ta shiga Aisha ta tafi domin biyan bukata aka tattara waɗanda suke kula da raƙumin Aisha sai suka ɗauki wannan dan ɗaki suka dora kan raƙumi suka daure aka tada raƙumi aka ja aka tafi su a iya zaton su Aisha tana ciki domin Aisha a wannan lokaci Allah ya kara mata yadda tana yarinya an gane ko bata yi ba jiki a wannan lokaci balantana su ji nauyin akwai mutum a ciki ko babu Aisha Allah ya kara mata yadda da ta dawo sai ta tarar da jama'a ba sa nan sun tafi saboda cikar hankali da Allah ya mata Aisha bata gubaye ba ko ta kadi wani gabanta Aisha sai ta zauna ana ta tabbata kasancewar inda suka je inda suka tsaya idan suka gabata nan kenan sun dawo baya an gane ko inda za ta kadi gabanta ta bu baya ko ta shiga daji ai za ta iya bacewa ta tuzarta ba tare da sun same ta ba amma sai ta zauna a wannan gun to a wannan lokaci akwai wani daga cikin sahabbai shine Safwan ibn al-Mu'abbid wanda shi Safwan ibn al-Mu'abbid yana ɗaya daga cikin irin mutanen da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ɗabi'antar da su wanda bacci kaɗan baya wadatar su domin za ka samu mutumin da yana da ɗabi'a shi inda ya kwanta to bacci sai ya ƙoshi sannan zai tashi wannan sahabi yana falkawa sai ya ga wani duhu-duhu a gabansa zawar da yake sai ya ga Aisha ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai da kalima ɗaya daga bakinsa bata fito ba ga Aisha iya abin da ya sai ya durƙusar da raƙumi yama Aisha isharar cewa ta hau, Aisha ta hau. Ba dan komai ba, saboda girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. A irin wannan wuri dokar daji bai dace ba a ce yayi zance da matar fiyayyen halitta. Aisha ta hau, Safwan sai ringa jin akalan rakumi, ya shiga gaba yake jin akalan rakumi. Me za a yi har suka isko jama'a? Lokacin da suka iso, kafin su iso munafikai sai suka hango Safwan wato da Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan rakumi. Su kuma daman dama suke nema yaya za a yi wato sa'abka a cikin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yanda za su daudada mutuncinsa. Sai suka ringa cewa imra'atun fi safarin ma'a rajulin tata'akhkharu anil qawm, yanzu mace a cikin bulaguro tare da wani mutum, haka kawai ta ringa jinkiri game da mutane. Me suke nihi anan? Suna nihi wato su ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ba Aishar wa a karan kanta suke bukatar su daudada mutuncinta, a mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke fama su daudada. To shine anan sai suka ringa yada wannan magana, suna jirwaye da kaman wanka, suke cewa yanzu mace tare da wani namiji na daban a cikin bulaguro ta yi jinkiri, mutane su yi gaba sannan su su biyo baya, kenan me suke ni? Suka hadu suna irin wannan maganganu har aka iso birnin Madina. Magana sai ta ringa yaduwa har magana ta kawo kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga irin labarun da suke yawo fa a cikin birnin Madina na jifan Aisha, Allah ya kara mata yadda, wato da aiki wanda yake na alfasha. Hikimar Allah subhanahu wa ta'ala da aka iso birnin Madina, wato Aisha sai ta kwanta rashin lafiya. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ya shigo wajen Aisha sai ya tambayi masu jiyarta, sai ya ce kaifa tikum, yaya jikin marar lafiya? An gane ku? Sai a ce da sauki. Aisha sai ta ga sabanin abinda ta sani a baya game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, yanda in wani dan ciwon kai ko wani rashin lafiya kankannuwa ta same ta, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai nace ya ringa tambayar ta yaya jiki yana da lashinta. Wannan al'amari sai da mu Aisha, Allah ya kara mata yadda, rashin lafiya dai har ta tsananta. Aisha ta koma gidansu. To wata rana Aisha sai ta tashi za ta tafi biyan bukatar ta, ta dan samu sauki za su fita can bayan gari da ita da uwar sahabin da ake kiransa Misqah, wanda a wannan lokaci ba a gina masai ba a cikin gidaje, duk wanda yake da nihin biyan bukata dole sai ya fita gefin gari. To a lokacin nan Aisha sai suka fita, suna cikin tafiya sun isa, sai Aisha, sai ita wannan mata da take tare da Aisha, sai ta yi tuntube. Da ta yi tuntube sai take cewa ta isa Misqa, ta ce Allah wadan Misqa, ko kuma Misqa wato ɗanta ya taɓe ya hallaka. Aisha sai take cewa lima ta kuli na hazar kala, don me kike faɗar haka? Me ya faru za ki ringa cewa Misqa ya hallaka ya taɓe? Sai ta ce ma Aisha, amma alimti bi kaza wa kaza, shin yanzu duk baki san ba irin labarin da suke yaduwa a cikin birnin Madina? Aisha ta ce me ke faruwa? Wannan mata sai ta ba Aisha labarin abin da ke faruwa na wannan mummunar wato magana a cikin birnin Madina na kazafin da aka mata cewa ta yi zina, wal iyazu billah. Me za a yi? Aisha tana jin wannan magana, rashin lafiya sai ta karu akan rashin lafiyarta. Aisha sai ta haɗu tana kuka tsawon dare da yini, hawaye baya tsayawa game da idanunta, har ya kai Aisha ko abinci ba ta ci saboda jin wannan mummunar magana. To yayin da ake cikin irin waɗannan al'amari, shi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama al'amari yana kai kawo a kansa. Magana sai yaduwa take, magana sai yaduwa take. Kusan tsawon wata guda maza Allah sai ya jira menene Ubangiji Subhanahu wa ta'ala zai yanke na hukunci. Take yanke kwa zuwa wani lokaci Ubangiji ta'ala sai ya turo sako, sakon da yake wanke Aisha dangane da abinda ake jifanta da shi, wato na wannan alfasha. Ubangiji ta'ala ke cewa innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ithm wal ladhi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun 'azim. Ubangiji ta'ala yake cewa lalle waɗanda suka zo wato da yankin ƙarya ga matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Ubangiji ta'ala yace usbatun minkum, wata jama'a ce daga cikinku, ya ku jama'ar mu'minai. An gane ku? Wata jama'a daga cikinsu su ne munafikai kenan, da kuma wasu daga cikin mutanen ƙwarai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda ta lallabiya ta dauke su, su ma suka saka bakinsu akan wannan al'amari. Ubangiji ta'ala ya ce la tahsabuhu sharran lakum, kar ku zaci wato wannan kazafi da aka ma matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa sharri ne da mugunta gare ku, bal huwa khairul lakum. Ubangiji ta'ala ya ce bari dai alkhairi ne tsantsa gare ku, wanda hikima ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, so da yawa abinda kake tsammani sharri ne da mugunta, Ubangiji ta'ala sai ya maida shi abu ne wanda yake na alkhairi gare ka. Sai Ubangiji ta'ala yake cewa sai ce li kullim ri'in minhum maktasaba min al-ithm, kowane mutum daga cikin su wanda ya tsoma bakinsa a cikin wannan al'amari, Ubangiji ta'ala yace na gare shi ukuba, gwalgwadan abin da ya dauka na laifi. An gane ko? Sai yake cewa wanda ya jibinci, an gane ko? Wanda wato ya jibinci girman kansa wanda ya kai shi shine ya yada wannan magana, Ubangiji ta'ala yace yana da azaba mai girma a yinin alkiyama. Wanda ya dauki nauyin yada wannan magana shine shugaban munafikai Ubay ibn Salul. Ubangiji ta'ala ya biyo baya da bayani. Ubangiji ta'ala yake cewa waɗanda suke irin wannan magana, ko kuma ku mu'minai, me yasa lokacin da kuka ji wannan labari, wato mu'minai maza, wato da mu'minai mata, su yi ma kansu zaton alkhairi. Laula in sami'tumuhu dhanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayra wa qalu hadha ifkum mubin. Ubangiji ta'ala yace wai mi yana mu'minai maza da mu'minai mata, lokacin da suka ji wannan labari su ma kansu wato kyaukyawan zato, zato wanda yake na alkhairi, su ce wannan abin da aka faɗa yankin ƙarya ne wanda yake a fili. Yaya za a ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi zina? Wannan abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba, ba yanda za a yi Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya bar datti a tare da manzansa. In kama ɗan uwanka mumini zato na alkhairi to kanka kama, haka in ka masa mummunan zato to kanka kama. Shi ne a nan Ubangiji ta'ala ya ce mi ya hana ku jama'a ta muminai, lokacin da kuka ji wannan labari, wato kuma kanku wato zato wanda yake na alkhairi, ku ce wannan abin da ake faɗa yankin ƙarya ne wanda yake mabayyani. Ubangiji ta'ala ya ce mi ya hana su waɗanda suke faɗar irin wannan magana su zo da shaidu guda hudu? An gane ku? Ubangiji ta'ala ya ce to tunda ba su zo ba da shaidu guda hudu akan wannan abin da suke faɗa, to ku tabbatar da cewa a wajen Allah Subhanahu wa ta'ala su ne makaryata, su ne katattun makaryata a gobar kiyama, tunda ba su zo da shaidu guda hudu ba. To haka dai Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya koro bayani har aka kai kan fadarsa, fadar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa ajrun karim. Wanda wannan aya Ubangiji ta'ala yana wanke Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran mu'mini har zuwa kiyama. Ubangiji ta'ala yace al-khabithatu lil-khabithin, yace miyagun mata wato na miyagun maza ne. an gane ko, sai yake cewa wal khabithuna lil khabithat, haka nan miyagun maza Ubangiji ta'ala yace na miyagun mata ne, ma'ana su suka cancanta ga miyagun mata. Sai yace haka nan wa qayyibatu lil qayyibi, tsarkakan mata wato na maza ne waɗanda suke tsarkakan. Sai yace wa qayyibuna lil qayyibat, haka nan mata waɗanda suke maza waɗanda suke tsarkakakku, Ubangiji ta'ala yace na mata yene waɗanda suke tsarkakakku. Sai yace ulaika, waɗannan wanda ake jifa da irin waɗannan magana, Ubangiji ta'ala yace mubarra'una mimma yaqulu, ababan kubutarwa ne game da abin da ake faɗa na cewa Aisha ta yi zina. Ubangiji ta'ala yace kuma sun cancanci wata gafara ta musamman a wajena da lada wanda yake mai girma ita ce aljanna. Anan sai da Allah ya ma Aisha da shi wannan Safwan ibn al-Mu'awqil, Ubangiji ta'ala ya musu alƙawarin gafara ta musamman da lada mai girma ita ce aljanna akan wannan kafafi da aka musu. To dan haka anan Ubangiji ta'ala ya nuna mana duk wata macen banza to ta namijin banza ce, ba yanda za a yi mutumin kware Allah ya hada shi da macen banza, ko da sun haɗu to ba yanda za a yi zama ya dore. Waye kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsarki? Ba wanda yafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsarki. Dan haka kuma Ubangiji ta'ala ba zai zaba masa abu sai wanda yake tsarkakekke. Dan haka Aisha tana daga cikin mata waɗanda suke tsarkakakku, wanda Allah ya tana dama manzon shi sallallahu alaihi wasallama a duniya da lahira. Yanda Aisha matar shi ce a nan duniya, haka a gobe kiyama. To dan haka anan sai aka samu daga cikin wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wato sai suka tsoma bakinsu akan wannan al'amari. Da shi Misda, wanda ita uwar Misda matsayinta ƴar uwar mahaifiyar Aisha ce Allah ya karama mata yadda, wanda kuma shi wannan Misda kin yana karkashin kula wato ta Abubakar Allah ya karama masa yadda, domin shi yake daukan dawainiyar shi, shi yake ciyar da shi, an gane ko? Da kuma wato jarumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda yake ba musulunci da musulmi kariya a fagen daga da gida, duk lokacin da aka ma musulunci zambo aka aibanta musulmi da musulunci, to shi yake ba su kariya, shine Hassan ibn Sabit, shi ma sai ya tsoma bakin shi a cikin magana. Haka nan da wata ƴan uwar matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ƴan uwar Zainab, wadda ake kiranta Hamnatu binti Jahash, ita ma sai ta tsoma bakinta a cikin wannan magana. Amma da yake Ubangiji subhanahu wa ta'ala mai hikima ne, shi mumini in yayi laifi wanda Allah yake nihin shi da alkhairi a gobe kiyama, to Allah baya kama shi da laifi, baya jira masa akan laifinsa akan cewa sai ya iske shi da shi, tun daga duniya Allah yake wanke shi game da wannan laifi. Waɗannan ukkun da Hassan ibn Sabit da Misda da ita Hamna, gaba ɗayansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar musu da haji, kowa sai da aka masa bulala 80-80 akan tsoma baki da suka yi akan wannan al'amari, wanda wannan haddi da aka musu wannan shine kankarar zunubin, Allah ba zai bincike su ba da wannan laifi a gobe kiyama. Amma su waɗannan sauran da suka tsoma baki, wanda Allah yana nihin su da tabewa da halaka a gobe kiyama, ba su fito hili ba sai suka ringa yin jirwaye da kaman wanka. Ubangiji ta'ala sai ya kyale su akan laifinsu, domin kaya su lautu akan su a yinin alkiyama. To dan haka kasancewar wannan aya malam ya shigo da ita, wanda ayar abinda take nuna mana tsantsani game da haram, duk abinda ka tabbata zai iya abkar da kai a cikin ɗaukan laifi, to abinda ya kamata ka nisance shi. Tunda anan Ubangiji ta'ala ranar kayama bayansa muminai, ni ya hana lokacin da ku jama'a ta muminai maza da ku jama'a ta muminai mata da kuka ji wannan labari, wato kuma kanku zato wanda yake na alkhairi, ku ce wannan ƙarya yanken ƙarya ne wanda yake a bayyane. To dan haka anan mumini duk wani abin da zai iya janyo masa matsala a rayuwarsa ta duniya ko a makomarsa ta lahira, to ya kamata ya yi tsantsanin wannan abu ya nisance shi. Kaga anan duk abin da zaka je an faɗa na mummunar kalima dangane da ɗan uwanka mumini, to ka kyamaci wannan abu, ka yi tsantsanin shi don kar ka masa mugun zato ka faɗa cikin laifi. To shine anan Ubangiji ta'ala yake cewa wa tahsabunahu hayyina, wannan kazafi da aka ma Aisha kuna zaton cewa abu ne wanda yake mai sauki, wa huwa inda Allahi azim, alhali a wajen Allah subhanahu wa ta'ala abu ne wanda yake mai girma. Yanzu matar fiyayyen halitta za a ce ta yi zina? Ai, al'amari ya girmama. Yaya za a ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an same ta da aiki wanda yake da alfasha, wanda Allah ya wanke ta daga saman bakwai, amma har yau ƴan Shi'a suna da aƙidar cewa Aisha ta yi zina? Wani iyazu billahi, duk wanda yake da irin wannan kuduri ko ya karyata alqur'ani, duk wanda ya karyata alqur'ani ko wannan ya kafirta. Don haka malamai suka ce duk wanda ya tuhumi Aisha da aikin alfasha bayan saukar wannan ayoyi, to kafircin shi ya tabbata. Don haka malamai suka kafirtar da ƴan Shi'a. Har yau su iya abinda suka dauki Aisha mazinaciya karo suke kiranta, wani iyazu billahi haka suke kiran Aisha. To don haka wannan aya dai tana nuna mana yana daga tsantsani wanda yake na haram. Mutum kar ya sake ya saka bakin shi sai a cikin abinda kake da tabbas akan shi, ka tabbata haka ne. Duk abinda zai zaman toji ta jita ko wani zato haka, to a matsayinka na mumini ka yi tsantsanin shi, ka kyamace shi, karka je ka jefa kanka cikin hallaka. Wa qala ta'ala inna rabbaka labil mirsad, Ubangiji ta'ala ke cewa inna rabbaka labil mirsad, lalle Ubangijinka yana ga madakata, yana jiran kowane bawa, wato ya gama nukan ya kawo garin, yana nan ga madakata yana jiran bayinsa. A wayi gari ka iske shi da duk abin da ka shuka a rayuwarka ta duniya, to da shi ne irin abin da ka shuka, shi ne za ka samu sakamako a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sakamako kuma wanda yake mai dacewa, wanda ya shuka alkhairi idan ya hadu da Ubangijinsa zai girba alkhairi. Kazalika mutumin da ya shuka sharri da mugunta a rayuwarsa ta duniya, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sakauta masa da irin abin da ya shuka ma kansa. Kamar yadda yake cewa wajza'u sayyi'atin sayyi'atu misluha, sakamakon muguntawa muguntawa tamkarta, hal jaza'u lihsani illa lihsan, sakamakon kyautatawa bai zamanto face kyautatawa wadda ta lullunka shi. To don haka anan shi ne yace inna rabbaka labil mirsad, lalle Ubangijinka yana ga madakata yana jiran bayinsa. Kowa ya gama rayuwarsa zai hadu da Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa ya ayyuhal insanu innaka kadibun ila rabbika kadhan famulaqi. To don haka anan kenan in har mun tabbata mun yi yaqinin cewa mu masu haduwa da Ubangijinmu ne subhanahu wa ta'ala, zai sakauta mana da irin abin da muka shuka a rayuwarmu ta duniya, kenan me ya dace mu yi? Ya kamata mu yi taka tsantsan a rayuwarmu, kar mu sake mu aikata wani aiki sai aikin da zamu ci amfani shi a gobe kiyama. Duk abin da zai janyo mana matsala a makomanmu lahira, to abin da ya kamata mu yi tsantsanin shi mu nisance shi. An gane ko? Tunda Ubangijinmu yana jiran mu, duk abin da muka aikata kuma dole zamu iske shi da shi, kuma zai mana sakayya sakayya ta adalci. In alkhairi muka zo da shi, to zamu ga alkhairi linki linkin abin da muka aikata a rayuwarmu. In sharri ne wal iyazu billahi, to iya gwalgwadon abin da muka aikata shi ne zamu hadu da shi. Ani Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma annahu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama yaqul inna al-halal bayyin wa inna al-haram bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fi ala wa inna li kulli malikin hima ala wa inna hima Allah maharimu ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al-jasadu kullu wa idha fasadat fasada al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalb muttafaqun alayh. Wato An-Nu'man ibn Bashir Allah ya kara masa yadda ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na fada innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Manzon Allah ya ce lalle ita halak wato a bayyane take, haka nan ita ma haram wato a bayyana take. Yanzu misali raƙumi da saniya da tunkiya da afiya, wannan babu wani kai kawo game da halaccinsu, abubuwa ne wanda tuntuna Allah ya bayyana mana halaccinsu da nassi na Alƙur'ani da sunna ta manzon shi sallallahu alaihi wasallama. Yanzu a cikinmu akwai ɗaya daga cikinmu wanda zai iya kokonto dangane da halaccin madara ko zuma? Babu. Kenan, don haka ya ce innal halala bayyin, ya ce lalle ita halaka a bayyana take. Wa innal harama bayyin, ya ce ita ma haram wato a bayyana take. Idan ka ɗauka a cikin Alƙur'ani, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana bayani dangane da abubuwan da ya halatta mana, haka manzon shi sallallahu alaihi wasallama nassi ya wuce a lissafa. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya halatta mana siyi da siyarwa, wa ahallallahu al-bay'a, Ubangiji ta'ala ya halatta siyi da siyarwa, kasuwa halakci. A gaban sai ya ce wa harrama riba, Ubangiji ta'ala ya haramta riba. Duk wanda ya karanta wannan aya ya tabbata siye da siyarwa halak ne, kuma riba haramun ci. Haka idan ka ɗauka mushe, menene matsayin cin musai? Haramun ne. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayrillahi bi wal munakhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu wa ma akala sab'u illa ma zakkaytum wa ma dhubiha 'ala an-nusbi wa an tastaqsimu bil azlam zalikum fisq al-aya. Wannan duka Ubangiji ta'ala ya mana bayani game da abubuwan da ya haramta mana. Haka yace ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. To dan haka anan shine manzo Allah yace innal halala bayyin, yace lalle ita halak wato a bayyana take. Wa innal harama bayyin, yace ita ma haram a bayyana take. Sai yace wa bainahuma umurun mushtabihat, tsakanin halak da haram manzo Allah yace akwai wasu al'amura wato masu rikitaswa wanda hukuncin su bai fito hili ba. An gane ko? Wanda ba za ka iya gane halaccinsa ko kuma haramcinsa ba, komai ba ku yake kawo haka illa kasancewar karancin ilimi. So da yawa al'amura biyu, al'amari zai iya bujuro maka, sai ka ringa kai kawo akan wannan al'amari dangane da halaccinsa ko kuma haramcinsa, ko kuma wani al'amari na yi ya bujuro maka, sai ka ringa kai kawo game da wajabcinsa ko kuma kasancewar mustahabi ne. To dan haka anan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ajiye mana ka'ida da yace wa bainahuma umurun mushtabihat, tsakanin halak da haram akwai wasu al'amura masu rikitaswa. Sai yace la ya'lamuhunna kathirun minan nas, da yawa daga cikin jama'a basu san su ba. Kenan anan wa yake iya ganewa? Sai wanda yake da ilimi. An gane ko? Wanda Allah ya haskaka zuciyarsa da ilimi wanda yake na shari'a, to zai iya gane halak kuma zai iya gane haram. Amma mafi yawan jama'a akwai al'amuran da ba sa iya gane halaccinsu da haramcinsu. Shi yasa a kullum zaka ji yawan tambayoyi suna gudana gaba da yau. Saboda me yasa? Saboda mafi yawan jama'a sun jahilci hukunce-hukuncen wasu al'amura, domin sun kasa gane halaccin wannan al'amari ko kuma haramcinsa. To shine anan sai yace la ya'lamuhunna kathirun minan nas, da yawa daga cikin jama'a basu san su ba. Sai yace mana famanitta qashubuhati, duk mutumin da yake yayi shubha, faqadistabra'a li dinihi wa irdi, manzo Allah yace tabbas ya kubutar da addininsa kuma ya kubutar da mutuncinsa. Kenan ya kubutar da addininsa, ba zai dora ma kansa laifi ya keta doka ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sannan kuma ya kiyaye mutuncinsa. Kenan jama'a ba za su zarge shi ba akan cewa ya aikata abin da bai dace da shi ba. Kenan anan duk lokacin da abu ka kasa tantance hukuncinsa dangane da halaccinsa ko haramcinsa, to idan kana buƙatar ka kiyaye addininka ka kiyaye mutuncinka, wannan abu ka kaurace masa, ka je ka aikata abin da kake da amincewa akan shi wanda ka tabbatar da halaccinsa. Kamar yanzu misali wata mu'amala ce ta kasuwa za a yi da kai, to sai ya zamanto kana da kai kawo akan wannan harka ta kasuwa, kai dai ka kasa gane halaccin sa, baka san halaccin sa ba, baka san haramcin sa ba, to anan abin da yafi dacewa ka kaurace ma wannan al'amari har ka samu malamin da zaka yi masa tambaya ya baka hakikanin hukuncin wannan al'amari. An gane ku? Ko kuma abubuwa ne biyu, sai ya zamanto kana kai kawo abun nan wajibi ne ko kuma mustahabi ne, to abin da ya dace ka aikata shi. An gane ko? Ka aikata shi domin kar aje wajibi ne kai kuma ka dauki cewa mustahabi ne kake aikatawa, ka dau zunubi a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Kenan kaga in ka aikata shi ka kiyaye mutuncinka, ka kiyaye addinin ka, kuma ka kiyaye mutuncinka, saboda a wajen Ubangiji subhanahu wataala ba za a kama ka da laifin tuzartar da abin da aka wajabta maka, kuma jama'a ba za su zarge ka ba a dangane da cewa ka bar abin da Allah ya tilasa maka. Kenan don haka anan idan abu ya bujuro ma kana kokontan halaccin sa da haramcin sa, to abin da ya dace ka kaurace masa. An gane ko? Duk abin da kake kokonto game da wajibcin sa ko kuma mustahabbancin shi, to wannan abu kai kokari ka aikata shi, dan kar aje wajibi ne kuma kai baka aikata ba. To shine anan yace fa manitta kashubuhati, duk wanda yake yayi shubha faqadistabra alidinihi wa irdi, maza Allah yace tabbas ya kubutar da addinin sa kuma ya kubutar da mutuncin sa, ma'ana ya kiyaye addinin sa ya kiyaye mutuncin sa. Sai yace wa man waqa'a fi shubuhati, maza Allah yace duk wanda ya auka cikin shubha, waqa'a fil haram, maza Allah yace tabbas ya fada cikin haramu. Kawai misali abu ya bujuro maka ba tare da ka tantance ka san hukuncin sa, kana kai kawo sai ka ce kai ba komai bari in aikata, to duk wanda ya haka manzo Allah yace ya fada cikin haramu, saboda duk abin da baka da tabbas game da hukuncin sa, to bayyada cewa a matsayin ka na mu'mini ka gabace shi, ka ja da baya har ka samu tabbaci menene Allah ya yanke na hukunci akan sa. Dan haka yake cewa wala yahillu lahu an yaf'ala filan hatta ya'lama hukmullahi fihi, baya halatta mu'mini ya aikata aiki sai ya san menene hukuncin Allah akan wannan aiki. Wa yas'al al-ulama'a, in ba shi da sani kenan ya tambayi waɗanda suke masana su ba shi bayani game da hukuncin wannan al'amari. To dan haka annabi manzo Allah yace wa man waqa'a fi shubuhati, duk wanda ya fada cikin shubha, waqa'a fil harami, manzo Allah yace tabbas ya fada cikin haramu. Sai yake cewa karra'iyar ahul al-hima, manzo Allah yace tamkar wato makiyayi ne wanda yazo yana kiwo a gefin shinge. Me ake kira da alhima? Wato shine shinge, wanda anan ake ce masa dawon gwamna, wanda hukuma tana kebance daji sai ta sanya misali shinge ta kewaye wannan, shine kenan a yau ake sanya waya sai a kewaye wani daji, wanda wannan daji ba a shuka ba a komai, idan ruwan sama ya sauka ciyawa za ta fito, to a ka'ida irin wannan shinge matsayin shi halaka ne shugabanni ana yin shi, amma idan aka yi shi dabobi waɗanda suke na hukuma, waɗanda ainihin su na talakawa ne, misali kamar dawakai waɗanda suke na mayaka, da irin dabobi waɗanda suke na zakka, da dukkan wasu al'amura waɗanda suke na maslaha ta musulmi dabobi, to su ake kebance ma wannan daji su ringa kiwo a cikin shi. An gane ku? Wanda waɗannan ba dawakai bane ba na shugaba shi kadai da raƙummansa da dabobi, a'a na al'umma ne gaba daya, to in a matsayin haka halaka ne, amma shugaba ya kebance daji ba wanda zai saka dabba shi ta yi kiwo sai nashi kawai, wannan shi haramun ne, zalunci ne, fashi ne, kuma dole sai yayi aman abin da yayi fashi a gobe kiyama na haƙƙin jama'a, in nashi ne kadai za su yi kiwo a cikin wannan kiwaye ba wanda ya isa ya saka tashi, to wannan zalunci ne, amma in dabobi ne waɗanda suke na ƙasa na jama'a, to wannan ba laifi, akan iya kebance daji in yayi ciyawa su kadai za a saka su kiwo, domin me yasa? A kula da abin da ya shahi maslaha ta al'umma, wanda in ka samu tun a jahiliya wato shugabanni suna irin wannan, sai mutum ya kebance dokar daji sai ya ce tashi, idan damuna ta yi ciyawa ta fito, to ba wanda ya isa ya saka dabba shi ta yi kiwo, zai sanya ɗan gaji ko kuma duk wanda ya sake aka kama dabbar shi a cikin wannan kewaye to ta halaka. Kamar yanda wani daga cikin shugabanni a jahiliya wanda ake kiran shi Kulay, shi idan damuna ta yi da ciyawa ta fito a dokar daji sai ya je ya saka wato kwikwiyan kare sai ya yi haushi. Idan ya yi haushi kudu da arewa gabas da yamma iya daidai inda haushin shi ya kai to gaba ɗaya wannan shingen shi ne ba wanda ya isa ya saka dabba ta yi kiwo don saboda tsabar zalunci. To don haka shi ne a nan manzon Allah sai yake sanya misali sai ya ce karra'i ra'a haulal hima, ya ce kamar wato makiyayi ne da ya koro dabbobi gehen shinge yana kiwo. Yushiku an yarta fihi, maza Allah ya ce ya kusa ya fada cikin wannan shinge da aka yi kiwo. Misali an yi shinge an kewaye an ce kar wanda ya saka dabba shi sai ya kawo su gehen shingen suna kiwo. To wanda ya kawo dabbobinsa gehen shinge suna kiwo to ai ya kusanta ya fada cikin shingen ya yi kiwo inda aka yi hana. An gane ko wannan misali ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake samu ne. Kenan duk mutumin da aka haramta ma aka hana aka ma'ana duk abubuwan da Allah ya haramta mana da nassi na Alkur'ani ko sunna ta manzon shi sallallahu alaihi wa sallama, mutumin da al'amari ya rikita gare shi abinda shubha ne ya kasa gane hukuncin sa yana kai kawo, idan ya aikata wannan abu ya kusanta abinda Allah ya haramta ma ya je ya aikata, saboda me yasa ba shi da tsantsani? Inda yana da tsantsani da ya guje ma wannan abu, inda yana da tsantsanin haram kenan duk abinda zuciyar shi bata kwanta ba akan shi yana kai kawo to ba zai aikata shi ba zai kaurace masa. Kenan duk mutumin da kaga yana aikata abinda yake kai kawo akan shi game da halaccin shi da haramcin sa to wannan ya kusa ya amka ma abinda yake na haram. Shine yace karra'i ra'a haulal hima, yace kamar makiyayi ne da yazo gefin shinge yana kiwo. Maza Allah yace yushiku an yarta afi, ya kusanta ya fada cikin shingen yayi kiwo. Sai ya ce ala ku saurara, wa inna li kulli malikin hima, maza Allah ya ce duk wani mai mulki yana da shinge nashi, ma'ana yana da doka tashi da yake. Kenan wannan labari ne maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ba mu cewa duk wani mai mulki yana da shinge nashi da yake yi na musamman, kamar yadda muka yi bayani domin dabbobi waɗanda suke na talakawa, wanda suke na ƙasa, wanda maslaha ce ta jama'a. Sai yace ala ku saurara, wa inna himallahi maharim, shingen Allah shine abin da ya haramta. Duk abin da Allah ya haramta to wannan shinge ne nashi, baya halatta mu ketara. An gane ku? Duk abin da Allah ya haramta to wannan kewaye ne Allah ya mana, ba ma mu zo mu amka ba cikin su kusanta shi ma baya halatta. Kamar misali zina, zina shinge ne na Ubangiji subhanahu wataala. Duk macen da bata halatta ba gare ka ta hanyar aure to baya halatta ka kusance ta. Dan me yasa? Shine Ubangiji ta'ala yake cewa wala taqrabuz zina, kada ku kusanci zina. Domin duk mutumin da yake sakin ganin sa yana kallon abin da Allah ya haramta masa, ko yaje yana cuɗanya da matan da ba nashi ba, ko kuma ya zamanto ana wata hulɗa da wata mu'amala, to ya kusa ya abuka cikin wannan shige. Kenan duk abin da ka san zai iya kai ka zuwa aikata abin da Allah ya haramta to ka nisanci wannan abubuwa. Don haka Allah ya toshe mana dukkan wata kafa wadda za ta kai mu zuwa yin zina. Allah ya haramta mana cewa mu saki idanunmu muna kallon mata, Ubangiji ta'ala ya haramta mana. Ba dan komai ba, dan wannan kallo da kake shine zai kai ka zuwa abukawa cikin abin da Allah ya haramta maka. Haka cuɗanya da mata da yawan hulɗa da su, wannan yana daga cikin abubuwan da ke abka mutum a cikin irin wannan alfasha. Don haka Ubangiji ta'ala ya ce wala taqrabuz zina, kada ku kusanci zina. Kenan don haka a nan ya ce ala wa inna himallahi maharim, ya ce kusan da cewa shingen Allah shine abin da Allah ya haramta. Kenan duk abin da Allah ya haramta mana, kenan kusantar shi ma baya halatta mu kusanta. Duk hanyar da za ta kusantar da mu zuwa abin da Allah ya haramta to mu nisance ta. Sai ya ce ala ku saurara, wa inna fil jasadi mudga, maza Allah ya ce lalle a gangan jikin ɗan adam akwai wata tsoka. Idan aka ce mudga ita ce tsoka wadda bata wuce ba gwargwadon yanda aka tauna. Sai ya ce idza salahat, wannan tsoka in ta gyaru ta yi kyau, salahal jasadu kullu, maza Allah ya ce gangan jiki gaba ɗayansa ya yi kyau. wa idza fasadat fasada al-jasad kullu, idan wannan tsoka ta baci manzo Allah yace gangan jiki gaba ɗayan sa ya baci, bashi da wani amfani. Sai yace ala ku saurara wahiyar kalb, wannan tsoka da nake faɗa muku manzo Allah yace itace zuciya, itace zuciya, in ta yi kyau gangan jiki gaba ɗayan sa yayi kyau, in ku ta baci wato gangan jiki gaba ɗayan sa ya baci, bashi da sauran amfani. Dan haka ita zuciya ita ce mahalli daya daya wanda Ubangiji subhanahu wata'ala yake kallo game da bawansa, menene ta kunsa na alkhairi ko sharri, an gane ko? Kamar yanda yake cewa inna Allaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, zuciya da aiki na bawa su kai ne Ubangiji subhanahu wata'ala yake kallo game da bawansa. Kenan anan me ake nuna mana? Mu yi kokarin gyara zuciyarmu. Kula da gyaran zuciya shi yake gaba game da kula da gangan jiki. Duk abin da zaka yi kai kokarin gyara zuciyarka, domin ita ce in ta yi kyau komai yayi kyau, in ta baci kuma komai ya baci. Tsoka ce wanda take daya daya a gangan jikin mutum. Dan haka kenan ta ina zuciya take kyau, dole sai ka wanke ta, ka tsarkake ta game da dukkan wani datti, duk abin da Allah subhanahu wata'ala yake ki yake kyama, ka tsarkake zuciyarka. Shirka, bid'a, keta, hasada, ji da kai, riya da jiyarwa, duk wani abin da Allah subhanahu wata'ala yake ki yake kyama, mu yi kokari mu tsarkake zuciyarmu. Sannan mu yi kokarin mu cika ta da abin da Allah subhanahu wata'ala yake so yake kauna. Dan haka ita wannan zuciya ita ce in ta yi kyau, in ka haɗu da Ubangiji subhanahu wata'ala da irin wannan zuciya za ka kwashe lafiya. Kamar yadda yake cewa yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim, yinin alkiyama yini ne wanda tarin dukiya ko yawan ƴaƴa ba shi da wani amfani, sai dai wanda ya jima Allah subhanahu wata'ala da zuciya lafiyayya kubutacciya wanda babu komai a cikinta illa tauhidi da san Allah da san manzansa. To dan haka shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ana wahiyal qalb, yace ku saurara ita ce zuciya. Kenan dan haka anan kasancewar duk wani abu wanda zai iya janyo mana daukan zunubi da hukuma a gobe kiyama, to wannan abu ya kamata mu yi tsantsanin shi, mu nisance shi. Kaga anan mutumin da yake da lafiyar zuciya shine zai ringa nisantar abubuwan da Ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta. Amma duk mutumin da kasancewar bai kula ba, yake halak yake haram, ba ruwan shi da cewa sai abinda Allah ya halitta masa, wal iyazu billahi, wannan yana famar gurbata zuciyarsa ne. Domin anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa kenan nisantar abubuwan da Allah ya haramta da duk hanyar da za ta kai mu zuwa fadawa zuwa abinda yake haram, kenan in mun nisanci wannan abubuwa ta zuciya za ta yi kyau, in ta yi kyau kuwa gangan jiki gaba ɗayan sa yayi kyau. Kina wannan hadisi iya gabar da ta sa malam ya shigo da shi anan, fa manittaka shubuhati, duk mutumin da ya kiyaye shubuha, manzo Allah yace hakika ya kiyaye addinin sa, ya kubutar da addinin sa, kuma ya kubutar da mutuncin sa. Kenan anan yana daga tsantsani na haram, duk abinda baka tantance ba hukuncin sa, kana kai kawo game da halaccin sa ko haramcin sa, to ka nisance shi. In kai haka kenan ka kiyaye addinin ka, kuma ka kiyaye mutuncin ka. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.